Yayin da musulmi a jamhuriyar Niger ke ci gaba da morewa kwanakin babbar sallah ta wannan shekara, kristoci ne a kasar suka yi amfani da wannan damar domin nuna ma duniya irin kyakkyawan dangantaka da yanda suke zamne lafiya lumi da ƴan uwansu musulmi sabanin waɗansu ƙasashe makwabtan jamhuriyar ta Niger din, inda bambancin addini ke rikidewa zuwa fada ko arangama, kuma abkama jama'a babu gaira babu sabat a wuraren ibadar su. Pastor Abubakar Musa, shugaban gamayyar ɗariƙoƙin addinin Krista na birnin Kwandi, ya ce sun taya musulmi murnar sallah da ma yin kira gare su don su yi wa ƙasar addu'o'i.
Sunana Pastor Abubakar Musa a nan Kwandi. Ina ma uwayenmu fatan alheri, kuma bisa ga sallah da ake yi, kuma muna mu Ubangiji Allah godiya da wannan rana da yake gabatarwa, domin wannan sallah tana nuna muna bisa ga haɗayar da Annabi Ibrahim ya yi a kan ɗansa da ya bada domin gafara. So mun gani a lokacin da yake bada wannan ɗan nasa, Ubangiji ya musa magana cewa baya sai ya ga rago, sai ya ɗauki wannan rago ya yi haɗaya da shi. To shi ne kuma uwayenmu, ƙannenmu, yananmu suke yi a cikin dukkan duniya, a cikin dukkan faɗin duniya, a cikin ƙasar nan tamu ta Niger. Da haka muna ma dukkan mutanen Kwandi da kuma Niger baki ɗaya barka da sallah, kuma muna musu fatan alheri. Wannan sallah gaskiya muna roƙo ga kowa, inda Ubangiji zai taimake mu kuma ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasa ta mu ta Niger. Muna buƙatar zaman lafiya a cikin ƙasa ta mu, kuma mun sani a cikin nan garin Kwandi idan ana sallah muna zuwa mu yi ma kan ƴan uwa mu musu barka da sallah. Muna ta wurare 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 ga shugabanni mu zuwa muna musu barka da sallah. Da haka kuma gaskiya muna mu Allah farin ciki, muna kuma gode mu Allah bisa alheri wanda yake muna a cikin ƙasa ta mu ta Niger. Muna roƙon wannan sallah bar ta zama sadanin albarka cikin ƙasa da kuma ruwan sama cikin ƙasa.
A na ta bangaren ƙungiyar Sedir da ke hada kan mabambanta addinai a jamhuriyar Niger ta hanyar shugabanta na reshen birnin Kwandi, ta yi marhaba bika da wannan halayya na nuna da ma ƙara kawo zaman lafiya a ƙasar tsakanin musulmi da kristoci.
Muhammadu Dan Wazifa, wanda shugaba ne kamar na ƙungiya ta wajen Sedir wadda ake agirka domin zaman lafiya a cikin ƙasa gaba ɗaya, wadda ta shahi akwai kristoci ciki tare da musulmi domin tattalin zaman lafiya. Lalle hakika mun ji daɗin wannan abubuwan da waɗannan ƴan uwa kristoci suka yi mana, domin mu kan mu ma idan wannan ta samu suka yi kirsa mace, mukan aika musu saƙon gaisuwa har ma mu zo mu ziyarce su, su ma sukan ziyarar mu su zo inda muke su yi muna barka mai gaisuwa da su bisa ga wannan. Wannan abu ne mai kyau wanda duk ɗan ana son a zauna lafiya sai an fahimci juna. Sadda baka fahimci mutum ba, bai fahimce ka ba, to ya za ku zauna wa lafiya? Don haka kullun wannan shi ne da'awar mu cewa mu dai abinda muke nema zaman lafiya. Kamar yadda muna addu'a cikin ƙasa, su ma suna addu'a, suna neman Allah ya ba mu kwanciyar hankali, kuma muna addu'a muna neman Allah ya ba mu kwanciyar hankali. Don haka wannan shi agurin duk wanda adda hankali ya roƙa ma ƙasar shi zaman lafiya. Kidan sai mu runtuma gaba ɗaya mu kuma ma Allah da sauran al'umma gaba ɗaya mu roki Allah ya ba mu ruwan sama masu albarka. Ku wannan bala'i da yake zakkuwa cikin ƙasa, kamar da an saba da mu ko ina da ma masallacin nai, makarancin nai, da wuraren da ake wasu abubuwa irin ɗauren aure zanen suna, idan muka ƙare za mu ce ai salatin Annabi, a roki Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu da sauran makwabtan mu gaba daya.
A kowane lokaci dai bangarorin kan taya juna murna ko sabanin haka da zummar shimfiɗa turbali kyautawa na zaman lafiya a jamhuriyar Niger tsakanin mutanen da ke da bambancin addini tsakanin su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwandi, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwandi a jamhuriyar Niger.